11 ga watan Agusta na shekara 2017 za a fara gasar cin kofin Premier League na kasar England shekara 2017 zuwa 2018, inda kungiyoyi 20 za su kece raini a tsakaninsu don samun zakarar da za ta lashe gasar Premier League na bana a kasar England. Za a ɗau tsawon makonni 38 ana gwabzawa a wasan na Premier kasar England. A shekarar da ta gabata na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta samu nasarar daukan kofin Premier League din na kasar Ingila. A yau din za a bude gasar ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City, wacce a shekara ta 2015 zuwa 2016 ta lashe gasar ta Premier League. Wasan zai gudana ne a filin wasa na Emirates mai daukan mutane 60,355. Za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. Idan Allah ya kai mu gobe Asabar kuwa za a ci gaba da fafata a mazanin wasa mako na daya, inda kungiyar kwallon kafa ta Watford za su fafata Liverpool, Chelsea kuwa za su barje gumi ne da Burnley, yayin da Crystal Palace za su karbi bakuncin Huddersfield Town. Kungiyar kwallon kafa ta Everton kuwa za su fafata da Stoke City, Swansea City za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Southampton, ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth ne. Sauran wasan sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Ranar Lahadi, idan Allah ya kai mu 13 ga watan Agusta na shekara 2017, za a buga wasanni biyu kamar haka: kungiyar kwallon kafa Newcastle United za su fafata da Tottenham, Manchester United kuwa a gida za su karbi bakuncin West Ham ne. Huta lafiya.